Iglesia. Gamba murucin duse mai jakar kudi gogar man sauni mai sama zakara wurtakin bakin darfe mai akuya arkura kore tandin zinare sanda sanda isiya mai karfin nan sai gambo mai tada hankalin rago mahagwan sauni isiya 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 mai jakar kudi mike 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 tafi kai kara Moza, Moza, Moza isiya mai jakar kudi Alhaji isiya Alhaji Gambo na mai fada a cika Alhaji Gambo mai jakar kudi idan ana sallah ba a duban baya daga an ce mai jakar kudi ba a kallon kowa ba a duban kowa ba a neman kowa Alhaji isiya sai dai rabana ba da maki ba maki ko da magauci Allah an gama dade mai yayi saura ga mu gidan zuma mai madi yayi kaura ka zama ikon Allah sai kallo Alhaji isiya farin watan musha kallo kan kada sai masu gamba mai jakar kudi laujan dodo sai kallo bakan gaban wanki mai hagun mai dama mai jakar kudi gamba turan giwa kuma gauran giwa kai a daga a kada a buga a raya sai ta rabana gambo mai wargi shiga sai ti zaki yayi kara shegu bakaken mayu sai dai ku ci kanku gamba in garman doki je gaba kai sarriya kaya ta hanya gambo mai sama gauta ratse tuddiran kan hanya da an buga ai targade je gaba gamba sadauki mai karfin dantse jajiri da kwarjini gamba mai jakar kudi baya goyen marayu mai jakar kudi gaida uban madar uba mai jakar kudi har mai uban ma kai ne mai jakar kudi saraki kayan Allah gambo ikon Allah gambo yardar Allah gambo sabin Allah gambo baiwar Allah gambo bawan Allah gambo kayan Allah na manzan Allah gambo 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 mai jakar kudi kai ba san yaro ba ba uban yaro ba baka san tsoro ba baka san wargi ba gambo 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 mai jakar kudi mai ilimi mutafanni gambo mai jakar kudi kai ku fada ku fada ku fada ku dada saki yayi arwa kai tafiya ta tafi ta tafi a dada a kuma gambo mai jakar kudi mai nasara da kwarjini gambo mai jakar kudi na folio mai nasara bindi na kurciya bindin kurciya ko warrike ka ya rike gaibu bakirgin fata ko an jika sai an yi jira gamba na hafiz hafiz na ado gwanja mai gonar computer na mai jakar kudi na oga musa folis mai jra wa ina makel da oga boko wa ina mai apple Usman mai abul amanar mai jakar kudi taje mutanen kana wanda go nayi gaisuwa wai na Mustafa Mustafa man naja na mai jakar kudi wai na ataka ataka na mai shadda amanar mai jakar kudi zo da shirinka je gaba kai zariya ka mika gaisuwa burin oga 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 Alhaji isiya mai jakar kudi wai ina makarano makarano na omo mai support plus wai ina oga oga small police ina silla hono ina alle kaura dogo filas ina nafi sakwar dakin jamila jamila dan najatu nay gaisuwa kadija maman hamidan nay gaisuwa sanadin oga oga isiya isiya gambo mai jakar kudi gamba gadar sauni ka wuce wargin yara kai da ganin jakar kudi jakar kudi kai da ganin jakar kudi ka san sai gambo kai da ganin zaki ya wuce kalacin bauna ka ka tsare ka ka kara maza bisa kanku ina da mai jakar kudi mai zanyi da gaula hadarin kasa gambo maganin mai kabido na fikin ka nace Allah mai sheshe gara yanzu ba sai gobe ba ya koma bara Alhaji Isiya ka kere yan maza ka kere yan maza da kyautayi da adala sun gidan tururuwa gagari yan saki dan ba jirgin tsira dau mutun ka dauki uban sa kaga zai ma wargi ka dauki duk matan sa yayi mamu baya karaini duk ƴaƴan sa domin ko ba sa so gamba kai da bango baya goya marayu Alhaji Isiya inda kake alkairi kowa ya tabaka kowa ya tabaka ba shi kwana lafiya kowa da kai ya shirye bakar tafiya domin ko yayi guzuri ba shi more duniya ya tabo waliyin Allah mai lakabin maliya tajirin sa dauki shabugo kurmiya da nasara ka daukaka mai jakar kudi kasha albarkar uwa kasha ta uba kasha da lafiya zauna da lafiya mike da lafiya moza da lafiya daga kaifa an gama ta da maza kafan sama da daga zamo cida rugugin fashin tama kulkuli na bakin karfe mai karfin dantse gamba mai jakar kudi ka zama sansanin kaya ko da takalmi sai an yi shiri gambo sanni sanni gwani na daga kai magana haita kare ka zama gamjiri ne asile ka gidan kowa mai nasara gambo excellency ni ne nake yi maka wake shida dai dan abudu abudu baban abudu barde ji kan abudu ni ne nake maka wake dan in yaba kyauta karmacin da kake min alƙare lafiya aini san kwana shukudan zuba je ka kudan zuba je ka gidan zuba himbi ka da take karafa inda kan nufa gamba mai jakar kudi ni kuma in bi duhoge na sama gautanka siratse in sun yi gardama na samu su karfin dantse babu wanda zai yi maka kutse tunda Allah ya tsaya ma yayi ma matsayi ya kara maka girma ya ma hannun kyauta kake yi mana alfarwa to Allah kara arziki lafiya ni san kwana mai jakar kudi Alhaji Isiya Isiya gambo